أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجلسات وأنا يمجينا شابك وصل صفر hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ta 1439 wanda ke daidai da ranar 7 ga watan 11 shekara 2017 ta miladiya wannan darasi namu shine zai zama darasi na 33 a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka Riyadus Salihin na al-Imam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullahi alaihi yau za mu tashi babun fil muhafazati ala al-a'mal babi na 15 kenan babi akan wato kiyaye ayyukan aiki wato kiyaye ayyukan ibada wato kula da ayyukan ibada da kiyaye shi mutum ya zamanto wato ya kare ayyukan da yake yi na ibada bai daina ba ba ya yi ba ya bari قال الله تعالى الله وتوكل تركيتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم الله تعالى يأتي يدلوك في ذيبا وأن تشعر إيماني زكا تنسو sai an kadda kai su tsorata saboda tsoron saboda ambaton Allah da kuma abinda ake saukar musu na daga gaskiya kuma lokaci bai yi ba da ba za su kasance sun zamanto tamkar waɗanda aka ba su littafi a gabani ba waɗanda lokaci yayi tsawo a gare su tsakanin su da manzannin su sai zukatan su suka ke kashe to maksudi shahidi anan ke kashewar zuciya saboda nisa da zamanin annabci da kuma saboda rashin wato wa'azuwa daga ambaton Allah da kuma rashin wa'azuwa daga abinda Allah ya saukar a cikin alqur'ani da daga gaskiya duk wanda jinsi ne na kyawawan ayyuka wanda su ne idan mutum ya bar su to sai ya tafiya da lokaci yana tafiya sai zuciya take kashe wa qala ta'ala Allah ta'ala yace waqafaina bihi ibn maryama wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahma wa rahbaniyatan ibtada'uha ma kasabnaha 'alayhim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha Allah yace waqafaina bihi ibn maryama kuma muka biyo baya na wato muka biyo waɗannan manzanni da suka gabata muka biyo su da Isa dan Maryam muka bashi al-injila muka sanya tausayi da jin kai a cikin zukatan waɗanda suka bi shi da kuma rahabaniyanci da suka kirkiro shi ba mu farlanta ba mu rubuta shi a kansu ba amma sun yi shi ne illa ba mu rubuta shi a kansu ba sai dai dan neman yardar Allah suka fare shi to ba ma ra'auha haqqa ri'ayatiha ba kiyaye wannan rahabaniyancin ba inda ya cancanta su kiyaye ba to ka ga rashin kiyaye wasu shine sun daukan ma kansu ibada ko ba su kiyaye ba to haka Allah ya zarge su akan nan wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wala takunu kallati naqabat raslaha min ba'di quwwatin ankata kada ku zamanto tamkar wadda ta warware kadinta bayan ta kada shi yayi karfi warware shi ya zamanto gunduwa da mu ta wannan ayar kamar yadda malaman tafsiri suka ce tana janyo hankali ne ga wata mata mai tabin hankali a Makka wadda za ta wuni tana yin kadi da tara auduga ta wuni tana yin kadi in yamma ta yi duk abin da ta kada na audugan nan sai wadda ta rinka tsuntsun kashi duk abin da ta wuni tana yi sai ta tsuntsun kashi abin da ta yi ta warware to shine Allah yake kada ku zaman to ku tamkar wacce ya zaman to kun daukan makanku mu'amala da Allah ku dawo ku warware ta ku dena to kaga shine dalilin kawo shi a nan wato kare ayyuka yana daga cikin abinda Allah ya umarni da shi tun daga shi ya ce kada mu yi abinda zai zama mun rusa ayyuka mun dena wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kuma ka bauta ma ubangijinka har sai yaqini ya zo maka shine mutuwa har sai mutuwa ta zo maka to babu lokacin da za a ce kai yau bari mu dan huta yau bari mu dan huta a kullun sallah 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 yau bari mu dan huta mu dauki hutun sallah babu zancen wannan aikin Allah tunda abinda aka halice mu dan shikenan dan mu bauta masa ba dan mu ci mu sha mu ji dadi ba an halice mu ne dan mu bauta ma Allah saboda haka mutum mutum zauku Allah yake to ka dawoma ka bauta ma ubangijinka har sai yaqini ya zo maka yaqini shine mutuwa domin shine tabbata duk wanda ya mutu ai yaqini ya zo maka yaqini ya zo maka abinda da labari yake ji yanzu ya gani da idonsa mala'iku da labari ake gaya masa mutuwa ta zo masa zai ga su lahirar da ake ta gaya masa labarin ta in ya mutu ita can zai tafi da idanunsa to shine yaqinin ba wai yaqini ana nufin wani matsayi ne da mutum zai taka ba kamar yadda wasu suke cewa wato wai in kai tabautar Allah ko kuma in kai wata riyaba wato ka sanya kanka a cikin wani hali na rashin cin abinci da yunwa da zama cikin duhu da waɗansu waɗansu ayyuka na ibada wanda za ka ɗauka ka yi to za ka sami yaqini in ka samu wannan yaqinin to shi kenan kuma duk wani taklifi ya faɗin maka dama me yasa ake bautar Allah ai dan a sami yaqini ne to ka samu to za ka duk wani taklifi ya faɗi sai ka daina bauta ba wai ya mutu ba wai su yaqinin ba su fassara shi da mutuwa ba sun fassara shi da shine samun ilimi na yaqini wai ka san wato ka san Allah yanda ya cancanci a san shi saboda haka sai su ce duk wanda ya samu wannan sani na Allah ya taka wannan matsayin to shari'a ta fada a kansa bautar Allah ta fada a kansa wannan bata ne wannan bata ne sun fassara mummunan fassara suka yi ma wannan al-yaqin na'am to ayoyi kenan wa ammal ahadith su ku hadisai fa minha hadithu aisha daga cikin su akwai hadisin aisha ummul mu'minin wa kana ahabba ad-dini ilayhi ma dawama alayhi sahibuhu mafi soyuwar addini ga Allah shine wanda ma'abucinsa ya dawwama a kansa wanda ma'abucinsa ya dawwama a kansa ma'ana ba yayi ba ya dena yayi ya dena wa kad sabaqat al-bab qablahu hadisin ya gabata a babin da ya gabaci a babin da ya wuce a wancan a babin da ya wuce na wato a babin al-iqtisad fi al-ibada mun karanta hadisin nan na Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha وعن عمر بن الخطاب أنكر أدقى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه ألا يددش قال إيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل صلى الله عليه وسلم يجي من نام عن حزبه من الليل جوان دي بجي غبر يأي واتو حزب انسا واتو ورج انسا ندري الحزب شيني أبن دمتين يسارا يربا مكانسا يكي نسلا ko zikiri ko karatun alqur'ani shi da ake ce ma alhizb duk wanda ya bacci bai yi wurdin sa na dare ba aw shay'in minhu ko bai wani bangare daga gare shi ba fa qara'ahu ma baina salati fajri wa salati dhuhr sai ya karanta wannan wurdin nata tsakanin sallar asba da sallar azhar kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl za a rubuta shi a gare shi tamkar ya karanta shi cikin daren rawahu muslim ya rawaito wannan hadisi to kaga wannan ya nuna cewar na farko ya nuna muhimmancin mutum ya sami hizbi an rubuta alqur'ani izifi saboda ma'anar izifi wanda ka daukan makanka zaka dawoma akan karanta shi kullum to alhizbi abinda ake nufi shine abinda ka raba makanka wanda zaka rinka dawoma a kansa kaga wannan hadisin ya nuna cewar soyayyar cewar mutum musulmi ya zama tuya da hizbi yana da wurdi shi ne wanda muke ce ma wurdi amma mu yawanci wurdi abinda muke daukan wurdi shine wato zikiri wanda mutum zai dauka yayi istighfari subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kowanne da adadi wanda zai dawwama akai ana mu haka muka dauka to amma ba zikiri ne kadai ba wurdi zai iya zamantowa na zikiri din da na sallah da daddare da na karatun alqur'ani da na sallah ma ta rana to idan mutum yana da wurdi da yake yi da daddare alal misali ya daukan makansa kullun da daddare zai yi izifi biyu na karatun alqur'ani a cikin sallah to kaga ya nuna mana cewa mutum ya samu makansa wurdi wanda zai rinka yi da daddare wanda zai dawama akan saboda wannan shine zai sanya mutum ya bi ɗabi'ar mutane na kirki mutane salihai dan al'adar mutane salihai ne cewa babu wani salihi da za a gani face ya daukan makansa wurdi wanda ya dawama akan wa asalin wannan asali wannan hadisin abinda na sayyidina Umar abinda yake nuna kenan dan ya ce wanda ya bacci bai karanta wurdin sa to haka ya nuna cewa kenan ya kamata a ce mutum ya samu wurdi dan ana magana da masu wurdin ne to wanda ba shi da wurdin kaga shi bai shigo cikin wannan ba kenan to tunda har an yi magana akan su ya nuna kan cewar an so aikin su dan haka mustahabbi ne kowane musulmi ya zamanto yana da wurdin sa wanda yake yi na karatun alqur'ani ko zikiri ko sallah wanda zai rinka yi na dare da na rana to yace wanda yayi bacci bai yi wannan wurin nasa ba na dare kamar alal misali mutum ya daukan makansa duk dare zai rinka karanta izbibiyu a cikin sallah sai bacci gaba ɗaya daren bai yi ba ko kuma bai yi aushayin min ko kuma dare ya kure masa ya tashi dare ya kure maimakon ya samu izbibiyu sai izbibiyu ya samu to idan ya karanta wannan wurdin nasa tsakanin azhar da al'asr tsakanin asuba da azhar to tun daga bayan sallar asuba har sallar azhar to za a rubuta masa kankar yayi da daddare to kaga wannan idan na salla ne kaga ba zai yi bayan sallar asuba sai in bayan rana ta fito to daga fitowar rana zuwa sallar azhar idan na salla ne in kuma na tilawa ne kawai wanda zai karanta yayi tilawa yana kallon alqur'ani to kaga shi tun daga bayan sallar asuba in bai samu na dare ba to sai ya rama shi to wannan hadisi asali ne na kan cewar abinda mutum yake na nafila duk da ba dole bane idan ya kubce maka saboda wani uzuri to ya rama shi ya rama shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi a nafilar wata ran da yi nafila kafin sallar azhar ba saboda baki sun zo maka akwai bayan sallar azhar kai bayan sallar azhar ne bai yi ba sai yayi ta bayan sallar la'asar aka ce mun ganka kana sallah da ba ka yi sai ki cewa baki nayi suka shagaltar da ni ban yi ta ba shi ne nake yi shine har ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dauki aiki to yana dawwama a kansa yana daga cikin dawwama din idan mutum abin ya kubce masa ya rama shi to kaga wannan shine muhafaza alal a'mal kiyaye ayyuka wato mutum ya zamanto in kana yin aiki to zaka tsare shi zaka kiyaye shi to wannan ya nuna cewa kaga dai ibadar da mutum yayi a cikin dare ta fi tsarki ta fi daraja musamman in a karshen dare ne tunda Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana saukowa zuwa saman duniya a karshen dare yace akwai mai nema in bashi akwai mai roƙo in bashi biya masa bukatarsa akwai mai neman gafara in gafarta masa to kaga wannan sa in ce sa'a da ta kowace alkhairi saboda samun kusanci da Allah to amma idan mutum bai samu bai same ta ba saboda wani uzuri to idan ya rama a wannan lokacin da aka ambata daga sallar asuba zuwa sallar azhar to za a bashi ladan aikin nan saboda haka kun ga wannan ya nuna kan cewa wannan lokaci ne na rama wurdin dare wanda ya kuce ma mutum na'am wazifa ita ma duk ma'anar ta kenan wurdi domin alwazifa shine aikin da kake dawwama a kansa shi yasa ake kiran aikin dan albashi wazifa larabawa wazifa take ce mata aikin albashi ba wazifa take ce mata sai saboda kullum zaka je ka lulunta maka kullum zaka je ka dawo ya Usman barakallahu fi na'am وعن عبد الله بن عمرو بن العاص دغ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الله يدد شي دشي دبابن قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza allah sallallahu alaihi wasallam yace mun ya abdullah ya kai abdullah la takun mithla fulan kar ka zamanto kamar wani wannan dinnan ba ambaci ba wani ne ba wato kar ka zamanto kamar wannan wanda za a ambace shi anan kana yaqumul layla fa taraka qiyamal layl ya kasance yana tsayuwar dare sai ya dena ya bar tsayuwar dare ya bar sallar dare kar ka zamanto kamar wannan to kun ga wannan shi yasa kamar yadda muka ce Abdullah ibn Umar ibn Amr yayin da girman shekaru suka zo masa ya zamanto a rauni ya zo masa na sufa ayyukan da ya bar da ya bar yayi annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari zai yi ya zamanto ya kaka baro saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wanda karka zamanto kamar wani yana sallar dare ya dena to kaga wannan ya nuna mana cewar kar mutum ya zamanto yana da wannan mummunan misali ya zamanto kana da wani aiki na ibada da kake ka zo ka dena sai wata ran ana magana kace kaga fa wallahi da in ta zauna da duk a kullum a duk mako sai nayi tauka a duk mako sai nayi tauka amma yanzu ka gani harkoki ma na shingo a biya gagara sai ai wata biyu ba ya tauka ba har ka zama tuyo irin wani shi yasa sai ka ɗauki daidai wanda za ka rinka yi ko kuma da fa bar ya mun lele ba ta kuce mu amma yanzu al'amura ta yi ko ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya karka zama to haka na'am وعن عائشة رضي الله عنها قال عائشة الله يجد إلا قالت تجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره ماذا قال صلى الله عليه وسلم يا كتن جي إذا صلى تدري إذا صلى بيك يد تدري تكوب جي متى من وجع سبو دواني شيو بيك وترش اللافية أو غيره قوانوك صلى من النهار سنتي عشرة ركعة في صلى ركعة وقوم شاجيو لرانا متفق على رواه مسلم شوانا حديث المسلم يرويه وتو إذا النبي صلى الله عليه وسلم بي صلى جد الدربة سبو دون أذن بي أذن تجي رش اللابية هو ننسى أو ترواية رياتي تجي كو بجي كو بجي ما أذنين إن دون نبج باكد إيقو أكن 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 إذن سا ne ba har a wani hadisi ake ta sadaka ce da Allah ya mutum ya ba mutum bacci din to sai sallar raka'a 12 to wannan ya nuna cewar anan wannan ya nuna cewar kowa da yake da wurdi idan bai yi ba da daddare to raka'a 12 zai yi kowane irin launi ne na wurdin nasa ko kuma yake ne a zahir abinda wannan hadisin yake nufi shine sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da daddare raka'a 11 to tunda da rana babu ba za a bazai a lokacin bazai ba lokacin sallar wuciri bane to ba zai yi raka'a 11 ba tunda zai zama to in yi raka'a 11 ya rushe wucirin rana tunda magariba ita ce take cika wucirin rana raka'a uku to sai ya cike ɗayan ya zama to 12 to raka idan wurdin mutum shafa'i da wuturi da yake yi raka'a 7 ce raka'a nawa kenan zai yi shi 8 idan raka'a 3 ce raka'a sai raka'a 4 to wannan shine tawilin da yake a mafi istiqama a mafi kusa da fahimtar ma'anar hadisi na babu fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha babi da yake a cikin yin umarni da kiyaye sunna da kuma ladabban ita sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin ma'anar sunna hanya yace ma'anar sunna wato al'ada wadda mutum yake akai ko kyakkyawa ko mummuna ana ce mata sunna to amma an aka yi lakin da aka ce sunnar to ana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al'adar annabi abinda ake dangantawa ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na zance ko aiki ko abinda aka yi a gaban sa ya tabbatar ko kuma sifa ta ɗabi'ar sa kamar sirar sa ce ya kasance mai yalwa ne wannan sunnar mai yalwar kyauta ne ya kasance mai haƙuri ne to wannan duk yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan babi zai yi mana, zai kawo mana ayoyi da hadisai da suke kwadaitarwa akan, da suke tabbatar da, da suke zuwa, da suke zo da umarni na Allah kan abu sunna, a tsari ta, a kiyaye ta, da kuma menene ladabban ita sunna din. Wannan babi yana da muhimmanci saboda waɗanda a cikin sa ya kunshi hujjoji da yake nuna cewar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam binta wajibi ne, kuma ya nuna kan cewar waɗanda suke cewa alqur'ani kadai za su bi, ba za su bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sun kauce hanya, sun kauce hanya domin ba su bi alqur'anin ba. Da suka ce alqur'ani kadai za su bi, to inda alqur'anin suke bi da sun bi sunna, amma inda ya zama to ba alqur'anin suke bi ba, sai zama to ba ta bin sunna, kamar yadda za mu gani a cikin ayoyin da za a kawo. قال الله تعالى الله مدوكي يجي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ابند منزان ابند منزو يا باكو كرفا ابند kuma ya hane ku daga gare shi ku hanu to wannan kun ga ya nuna sultanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rasul ana nufin manzan abinda manzan ya baku manzan babu wani umba shi ba sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammad salawatullahi wa salamu alaihi wato abinda din ya baku ma'ana ya umarce ku da shi fa huduhu kurike shi kaga ba a ce sai kun je kun duba kun gani shin yana cikin alqur'ani ko baya cikin alqur'ani shin ya dace da alqur'ani ko bai dace da alqur'ani ba mutlakan ba tare da kaidi ba in dai daga manzo yake to shikenan ya samu sultani ya samu hujja haka dalika abinda ya hane ku ku hanu saboda haka duk wanda bai yi wannan ba to kaga bai bi umarnin Allah ba duk wanda bai bi sunna ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai ta kurshi umarnin sa da hannun sa kaga bai bi wannan ayar ba wannan ayar kuma a cikin alqur'ani ce to kaga bai bi alqur'ani ba kenan saboda haka masu cewa su ɗan qur'aniyun ne ɗan qur'aniyun ne ƙarya suke ba qur'ani suke ba domin alqur'ani inda sun bi shi ga abin da yake faɗa na'am wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wama yantiqu anil hawa wama yantiqu anil hawa ya ita kime mai ta aya jama'a ya ce in huwa illa wahyu yuha ya kawo aya guda biyu babu wata nusar ko ya take a nusar ka yawa in huwa illa wahyu yuha haka ya kamata إن هو إلا وحي يوحى يتي وما ينطق عن الهوى بايا ينزج بايا فرشي عن الهوى دقى سرّي فتو دقى أبند زوشي فتريع مسا بايا فرشي دقى سرّن زوشي سرّن سا إن هو إلا وحي يوحى فرشي سبا وانا أبدي زمن توبا فاتي وحي دأكي يزوى قريش da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wahayi ne daga wato wanda ya faɗa ba daga hawa yake ba daga wahayi ne daga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdullah ibn Amr ibn al-As yazo ya same shi yace ya rasulullah ina kasance ina rubuta komai naji daga gare ka sai mutane suka zo suka ce mun ai kai mutum ne kana magana cikin fushi kana magana cikin farin ciki saboda haka suka umarce ni in daina sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace uktub ci gaba da rubutunka wallazi nafsi bi yadihi la yakhruju minni illa alhaq na rabbi da wanda raina yake hannunka ba abin da yake fitowa daga gare ni sai gaskiya shi yasa ko kakaci yayi in yi irin wasa din nan to ba zai faɗa abin da ba daidai ba ba zai faɗa sai gaskiya zai faɗa kamar matan nan da ta zo tsohuwa ta ce za ta shiga aljanna da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai babu tsohuwa aljanna sai ta koma hankalinta a tashi sai ya kira ta yace ai abinda wato Allah ba zai wato Allah ba zai Allah zai maida ke ki zaman to budurwa halin kina yar budurwa za ki shiga aljanna ma'ana a cikin aljanna babu wanda yake tsoho sai ta dauka kan cewa to ita ce ba ta shiga ba to kaga ai wata yayi mata amma kuma abin da ya fada na kakaci din gaskiya ne gaskiya ne to haka yake sallallahu alaihi wasallam zai yi kakaci zai yi hira da sahabbansa amma ba abin da zai fada sai gaskiya Allah ya yi gaskiya wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ce ne in kun kasance kuna san Allah to ku bi ni Allah ya so ku kuma ya gafarta muku dhunubi ya gafarta dhunubanku a gare ku aka ce ya fada saboda a dauki muhimmancin magana yasa aka ce qul ce ne duk abin da kaji gashi dai alqur'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya mutane yake yi amma duk da haka a cikin alqur'ani za a ce ga ya musu fadi ce ne dan a nuna cewa abinda wannan abin ya biyo baya na da aka ce maza ce ne din yana da muhimmanci domin ko wannan kaida ce asali ne cewa in dai kuna son Allah to ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne musu ku bi ni Allah ya sai Allah ya so ku kuma ya gafarta muku zunubanku wannan ya nuna kan cewa a dukkan hanyar wanda yake dukkan hanya zuwa ga Allah in dai mutum da gaskiya yake akan soyayya yake ga Allah in ya kauce ma hanyar biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kauce ma hanyar soyayyar Allah ba zai samu walicin Allah ba zai samu soyayyar Allah ba matsawar ya kauce hanyar biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ma yana daga cikin abin da ya nuna wato girman sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai da'a a gare shi yanda ai wato kenan duk wasan dai kana son hanya da za ta kai ka ga Allah to babu wata hanya sai ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan nan kuma gashi ita ce sanadiyar samun gafara Allah ka samu soyayyar Allah sannan kuma ka samu gafara daga Allah wa qala ta'ala kuma amma daukakin sarki yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wallahi lallai kuna da abun kwaikwayo kyakkyawa a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya kasance yana kaunar Allah kuma yana tsoron ranar lahira wato in kuna son sample model wanda za ku bi ya zamanto shine abun kwaikwayonku abun koyinku to wannan abun koyi yana cikin yana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kuna tsoron kaunar Allah da ranar lahira to wannan kaga tsarkakewa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hanyar sa miƙaƙiya ce kyakkyawar kwaikwayo sai nata kaga shi yasa wannan asali ne kan cewa duk wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ka bi shi kai duk wani abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka je ka yi ka samu hujja a wajen Allah in Allah ya ce maka me yasa kai wannan me yasa baka bincike ba ka gani ko malaman ku sun yadda ko malaman ka ba su yadda ba sai Allah ce mun sai ina da kyakkyawan fi abin da kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi ya tabbata ce ni ya kace sani na shi ya umarni da shi ko kuma koyi abin nan aikin sa ne saboda haka ne koyi shi ka da hujja wannan Allah dan Allah ne ya tsarkake manzonsa sallallahu alaihi wasallam da mun yi shi wa qala ta'ala kuma amma daukakin sarki yace bala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima yace wato ku tattaro hankalin ku guji na rantsi da ubangijinka ba sa yin imani har sai sun hukunta ka a cikin abinda ya sassafa a tsakanin a cikin abin da ya wato jayayya da tabbata da jayayya abin da suka yi na jayayya tsakanin su sannan ba su samu wani kunci ba a cikin rayukansu daga abin da kai hukunci kuma suka miƙa wuya na gaba daya wato wannan Allah ya bude maganar da fala wanda yake ta kuturo hankalinsu to saboda wannan maganar ku tattaro hankalin ku na rantsi da ubangijinka kafin ya faɗa sai da yin rantsuwa yace na rantsi da ubangijinka wato ba za ki imani ba har sai sun hukunta ka wato kenan imanin mutum ga addinin musulunci ba zai cika ba sai idan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai hukunci akan duk abin da yake gudana tsakaninsa a cikin tsakaninsa da wata mu'amala ta yace fi ma shajara bainahum abinda ya fita muna sabani a tsakaninsu su al'umma saboda haka mutum ne tsakaninsa da iyayensa su ne tsakaninsa da makwabtansa tsakaninsa da matarsa tsakaninsa da ƴaƴansa ya zamanto wanda zai hukunta akan yayi hukunci dan warware wannan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi haka to shine yayi imani ba kawai kuma ya hukunta shi ba in ya hukunta shi din ya zamanto bai samu wani hukunci ba a cikin zuciyarsa daga hukuncin yace ni wannan abin bai mun ba balakana yace zai yi abin yanzu wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam masa hukunci yace zai yi apil ya yake kenan abin da ya faru kenan da wani da sayyidina Umar wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa hukunci hukuncin bai masa dadi ba sai je wajen sayyidina Umar yace gashi ga hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa amma shi gaskiya hukuncin bai masa ba yana so sayyidina Umar ya sake duba abin ya musu hukunci yace to annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka hukunci yace eh to tsaya dakata sai shiga gida ya dauko takobi ya zo zai tsara kansa ya fita a guje ya fita a guje sayyidina Umar ya bi shi ya koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi kenan ya jaddada imani ya jaddada imani saboda wanda yake bai jaddada hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya yarda sannan kuma ya sallama ya miƙa wuya cikakke saboda haka waɗanda za a zo a gaya musu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai ni da gaskiya mu wannan gaskiya mu ce mana saboda mu ba ta dace da wannan zamanin ba haba a ce a wannan zamanin kai kaza kai kaza a to wannan ya nuna bai miƙa wuya gare shi miƙa wuya ga imaninsa ba cikakke ba ne ma'ana fala la yu'minuna ba za su imani ba ai ma'ana cikakke ba wai sun kafirta ba gaba ɗaya amma imanin su bai cika ba zaman to mu'minai sadiqai ba wa qala ta'ala kuma madaukakin sarki yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kuka yi za'in kuka yi jayayya a cikin wani al'amari to kuma yadda shi ya zuwa ga Allah da manzo in kun kasance kuna yin imani da Allah da ranar lahira in kuka yi sabani a cikin wani al'amari fi shay'in wannan shi ake cewa nakiratu fi siyaqin nafi wato kalma da ta zo a matsayin nakira kuma aka kore ta ta nuna kan cewar komai kankantar al'amarin idan kuka yi sabani a kansa komai kankantarsa komai girmansa to ku mai da shi zuwa ga Allah da manzansa mai da shi zuwa ga Allah shi ne mai da shi zuwa ga Alƙur'ani mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mai da shi zuwa ga sunna tunda in baya nan za a mai da shi ne zuwa ga sunna in yana nan ku aka yi zuwa gare shi in kuma baya nan sai a mai da shi zuwa ga sunnarsa to kaga wannan ya nuna cewar mayar da al'amari zuwa ga Alƙur'ani da sunna zai warware jayayya ko ba zai warware jayayya ba zai warware inda ba dan haka ba da ba za a ce in mun yi jayayya mu mai da shi zuwa ga Alƙur'ani da sunna ba inda an san cewa Alƙur'ani da sunna din zai dada ƙara sa rigima ta sake tarnaƙewa ne ko ba za a samu magani ba babu ma'ana akan umarce mu mayar da shi to wannan dalili ne akan cewar in dai aka mayar da al'amari zuwa ga Alƙur'ani da sunna bisa ingantacciyar fahimta ba bisa fahimta ta san rai ba bisa ingantacciyar fahimta to lallai kuwa za a samu maganin duk wata jayayya to wannan kuma da aka ce in kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira wato kamar zaburarwa ne cewa imani da Allah da ranar lahira in dai na gaskiya ne zai samu yi haka saboda haka idan mutum bai yi haka ba ya nuna kan cewa ya binciki imani ya binciki imaninsa da Allah da ranar lahira wa qala al ulama malamai suka ce ma'anahu ila al kitabi was sunna ma'anar wannan ya zuwa ga alqur'ani da sunna saboda shine komarwa ya zuwa ga Allah shine ga alqur'ani komarwa ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zuwa ga sunna wa qala ta'ala ko madaukakin sarki yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda duk yabi manzo to lalle hakika ya ba Allah wannan iyakar ta kenan wanda duk yabi manzo ya ba Allah saboda haka baka buƙatar in baka buƙatar a wata tantama ko wani a shakka akan cewar bin Allah kake yayin da ka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, kuma Allah madaukaki yace, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillah, kuma lallai kai, ma'ana tidadi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lallai kai ya rasulullah wallahi kana shiryarwa ga tafarki ne kake tafarkin Allah. Wannan shaida ne daga Allah da kansa, Allah ne yake maka shaida ya ce lallai kai kana shiryarwa ya zuwa ga tafarki madaidaici shi tafarkin Allah. Wannan kuma yanda yake ne, fa tawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin, ka dogara ga Allah lallai wallahi kai kana kan gaskiya bayyananna mabayyaniya shaidar Allah. Wa qala ta'ala, kuma Allah ta'ala yake, fal yahdharu alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim, wadanda suke saba ma umarninsa wato suyi a jiboro su shiga taitayinsu, shi ne suke jihadar su shiga taitayinsu, an tusibahum fitna, kar musiba kar fitna ta same su, aw yusibahum adhabun alim, ko azaba mai radadi ta same su. Wato ma'ana kenan, idan mutum yana saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to za a jarabce shi da fitina, za a jarabce shi da fitina, shi sai ka ga mutum ya shiga wata hanya. Shi yasa waɗanda suke barin sunna suke cikin haɗari, sai ka ga kawai ka ga mutum ya fantare ya ɗauki wata hanya daban wanda kowa ya san wannan ba addini ba ne, saboda ya bar sunna. Daga abin kuma yake tsayawa a nan, daga nan sai da karuwa ake ta yi, har sai ya zo mutum ya zo yana yin abin da kowa ya san cewa wannan ba addinin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To saboda me? Saboda saba ma al'ummanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani mutum akan ya taba zuwa wajen Imam Malik yace, ya Aba Abdullah, ni ina so na dauki, yace daga ina ake daukan harami na hajji ko umra, yace daga Dhul Hulayfa, daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka. Sai ce, to ni ina so in zo daga cikin masallacin san dauki harami. Sai ce, karkai, yace saboda me? Yan mulk yan mulamulai ne kawai na kara. Yace ina ji maka tsoron fitina, yace wace fitina ce za ta same ni, dan kawai yan karin yan mulamulai kawai da na kara, kuma a cikin ibada. Yace wace fitina ce tafi girma irin ka ga kan cewar ka je ka yi wani aiki mai falala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaka yi, ko ba haka ba? Wato kayi abin da yafi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wace fitina ce tafi wannan, tunda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kayansa na gida sai da yaje Dhul Hulayfa ya dauki ihrami, bai fara ibadar daga masallacin ba, ai ya san da masallacin. To kai kuma kace daga nan zaka fara, wato shi bai san da wannan falalar ba, kayi abin da ka bi shi. To yace wace fitina ce tafi wannan, sai ya karanta masa wannan aya. Kaga wannan sune malamai rabbaniyuna, Allah ya samu akan tafarki. Wa qala ta'ala, kuma madaukakin sarki yace, wa kurna ma yuflati buyutikum min ayati llahi wal hikma, kuma ya ku waɗannan manya-manyan mataye na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ku waɗannan manyan bayin Allah, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku ambata abinda ake karantarwa a cikin ɗakunanku na ayoyin Allah da hikima, wato ku tuna shi ku yi aiki da shi, ku tuna shi ku yi aiki da shi. Kaga umarni ne na wato abinda ake karantawa na ayoyin Allah da hikima. Ayoyin Allah shine Al-Qur'ani, wal hikma ita ce sunna, kamar yadda Imam Shafi'i ya fassara ta. Kaga wannan umarni ne na Allah kan wato a rinka kan wato aiki da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ayati fil babi kathira, ayoyi a wannan babi suna da yawa, suna da yawa, amma waɗannan ma ka duba ka gani ayoyi yadda ya jero su kusan nuzul. Wa amma al ahadith, amma hadithai, fal awwalu, hadisi na farko, an abi hurairata radiyallahu anhu, daga abu hurairata Allah ya jaddashi, Abdurrahman ibn Sahr Allah ya jade shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qal yace da'uni ma taraktukum ku kyale ni akan abin da na babu innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim ba abin da ya halakar da waɗanda suke gabaninku face yawan tambaye-tambayensu yawan tambayarsu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da sabawarsu ga annabawansu da sabawarsu ga annabawansu fa idan nahaytukum an shay'in fajtanibu idan na hane ku daga abu ku nisanci shi wa idan amartukum bi amri in kuma na umarce ku da wani umarni fa atuminhu mastata'tu ku aikata shi gurgudan ikonku muttafaqun alayhi wannan hadisin ya zo ne yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ibadallah Allah ya rubuta muku haji ku yi haji sai wani yace kowace shekara ne zani annab sallallahu alaihi wasallam yayin shuru sannan sai faɗi wannan hadisi yace da'uni ma tarattukum kalina akan abin da na baro domin waɗanda suka gabace ku ana nufin waɗanda annabawa suka zo musu kafin mu kamar yahudi da nasara ba abin da ya halaka su innama wannan wanda ake ce mata adatul hasad wato ba abin da ya halaka su sai yawan tambaye-tambayensu zaga wannan tambayar tambaya ce akan abin da yake an bar shi rara an bar shi sauki ya zo yayi tambayar da za ta iya zamantowa wato ƙiƙiƙaƙa da kuma kangi ga musulmi domin a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law qultu la'am na'am lawajaba da na ce muku haka ne da ta wajaba da lawajaba da ya wajaba haji ko wace shekara walau wajaba lamastata'tu da ya wajaba kuma akan kudin ba za ku iya saboda haka ba a san tambaya ana son mutum ya tsaya inda al'amarin sa sannan ya kawo da kuma saba ma annabawa abin da yake halakar da abu ya halakar da wanda sai gaba ne saba umarnin annabawa yace idan na hane ku ku bar abu wannan yana daga cikin abin da malamai suka dauka daga wannan hadisin ka'idar cewar hani ya fi karfi bisa umarni don haka idan ka samu hadisi yana hani wani yana umarni to ka kaddamar da duk a lokaci ɗaya ba za ka dole kai aiki da ɗaya to na hannun za ka yi aiki da shi wannan ka'idar Imam Malik ya bi wajen tahiyatul masjid a lokacin da aka hana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce naha ya hana an salati ba'da al-asr hatta tabruba ash-shams kan mutum ya yi sallah bayan sallar al-asr har rana har sai rana ta faɗi wa an salati ba'da al-fajr hatta tatlu ash-shams da yin sallah bayan sallar asuba har sai rana ta fito kun ga wannan hadisi ne na hani ko kuma hadisin umarni yazo yace idan idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka raka'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai yayi sallar raka'a wannan kuma sai kace wannan umarni ne saboda aka can ga hani nan ga umarni wanne zai yi sai Imam Malik ya ce hani ya fi karfi ya hannu kada ya yi sallar ya zauna ya fi sauki da ya yi umarnin ba bisa a ce ya aikata hani shine maslakin Imam Malik kama kusan mu a cikin jawab a cikin sharhinmu na Umdatul Ahkam da kuma cikin Izziya duk mun nuna kan cewa wannan babu cin karo ta kowace fuska an nuna wancan hannun da aka yi na sallar da ba gaira sallar nafilar da ba gaira ba dalili amma wadda take da sababi ita ba a hana yin ta ba da kuma da hujjoji na to amma wannan hadisin asali ne akan wannan wanda malamai suke cewa wato hani ya fi karfi tunda kun ga hani cewa aka yi ku bashi amma umarni aka ce ku yi gwargwadon iko hani ba a ce ka bar shi ba gwargwadon ikon ka kar ka yi gwargwadon iko a'a don aka ce kada ka yi zina kar ka yi zina gaba daya ba kar ka yi zina gwargwadon iko ba wato wata ran ka taba wata ran kuma ka bari to ai wannan shine gwargwadon ikon ka a'a to aka yi ka bari gaba daya saboda an san za ka iya amma umarni sai aka ce gwargwadon iko saboda shi umarni wato ya takarrar yana mai mintuwa yana mai mintuwa saboda haka dole sai ya zamanto yayi takayyudi da iko tunda wata ran lokacin da zai zo ya maimaitu zai zo lokacin da baka da iko a lokacin nan kaga sai in baka yi ba baka yi laifi ba muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito asani hadisi na biyu an abi najih daga abu najih al-irbab ibn sariya radiyallahu anhu allah yajidda shi قال يجي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة مزر الله صلى الله عليه وسلم يمن وأذي وأذي وتمي بلاغة من إسامتك وجم معنا وتمي كلمومي كأل أما ميتار معنا ديو وجلت منها القلوب زكاتا سنقورة بقوة النوع أجل الوجل شيني كجمع تنسى كرنك موئيسة ودسوره وظرفت منها العيون اذا نوسن قرار الدعواي daga wannan wa'azi فقلنا sai muka ce ya rasul allah ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam ka'annaha maw'idatu muwaddi'in fa'awsina kamar dai wannan wa'azi wa'azin mai ban kwana ne to yi mana wasiya qal fi yati usikum bi taqwa allah mai muku wasiya da tsoron allah wannan ko shi yace wasiyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wasici da tsoron Allah ba a ganin tayi yawa kullun kana ganin limamai duk juma'a farkon abin da liman zai faɗa bayan yayi alhamdulillah da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam shine usikum wa nafsi bi taqwa wa man ya'tafim biha faqad istamsaka bil urwati al-wusta eh ga wanda ma liman mallam manzuri yake Allah ya ji kansa shine farkon abin da zai ba a gajiya da ita saboda babu wasiya kamar ta yace a cikin wannan makamin yace to ne muku wasici da tsoron Allah wasama wa ta'a da jin umarnin shi wa gabanni da da'a gare shi wato kar mutum ya ware ya tawaye kar ku zama ɗan tawaye ku zama to kuna tare da jama'ar musulmi kar ku ware kanku shine asama wa ta'a wato ku karbi umarni shine asama din jin umarni wato shine karbar umarni wa ta'a kuma in kun karba ku aiwatar ku bi وإن تأمر عليكم عبد حبشي كودا wanda yayi shugabanci akan ku bawa ne dan habasha saboda al'ada su a lokacin su ne ake ganin koma baya saboda yawanci babu wani habashi da zai zo face bawa duk wani baki da zai zo daga habasha yawanci ya zo ne a matsayin bawa saboda haka su ne ake ganin a wancan al'umar makaskanta kuje to koda wadanda suke makaskanta ne a cikin ku ya zamanto shine shugaba akan ku kada ku fita daga cikin da'a wa innahu man ya'ish minkum domin sha'anin duk wanda ya rayu daga cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira zai ga sabani mai yawa wani ya daga cikin wato alamomin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi kamar yadda ya faɗa fa alaikum bi sunnati to ku riki sunnata wato yayin da kuka ga sabani mai yawa ku riki sunnata wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin da sunnar khalifofi shiryayyu wanda aka shiryar abdu alaiha bin nawajib ku yi riko da su wato ku yi riko da sunnar tawa da tasu bin nawajib da haƙoranku na fiƙa haƙoranku wato na tirmi da can wanda yake kafin shi ne in ka rike abu in ka rike shi shi ke nan wa iyakum muhdathatil umur ku kiyayi fararrun al'amura da kirkirarru wanda aka kirkiro su wanda ba sa cikin addini aka shigo da su aka ce su ma addini ne fa inna kullu bid'atin dalala domin kowace bid'a fata ce bid'a anan ma'ana sabon al'amari wanda ba shi da asali a cikin addini to wannan hadisi ne babba ya rawahu Abu Dawud ya rawaito shi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih yace hadisi ne hasan sahih wato yana da sifofin hadithul hasan da kuma sifofin al hadithus sahih an rawaito shi da asani daban-daban wadansu hasan wadansu sahih na farko ne wannan ya nuna yanda wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake balighu kalmomi kadan amma me kisa matuka wajen ma'ana sabanin hudu gobin mu sai duk ruwa sai ga an zauna a share lokaci mai tsawo ana yi Allah ji kan garda da zai yi mutane hudu ba awa nawa ne sallar ma to hudubar hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam gajajjeru ne amma masu tarin ma'ana kuma wannan ya nuna yadda tabi'ar hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take mai tsoratarwa ce mai sa tsoro mai sa zuciya ta rorawa mai sa ai kuka ce amma mu yanzu wanda zai hudu ba wanda zai caji ya caji na Allahu akbar ai kabbara yawa irin abin da ake so ke yi ko ai caji a nan na go a ja wancan a taba wancan a binciki wancan a buga can yawa in aka bincika ai Allahu akbar ai caji daga ita ko ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka take ba daga kana lakum bi rasulillahi wa sallallahu alaihi wasallam to sannan ya nuna mana muhimmancin wasici da takwa da tsoron Allah da shi yake budewa in za a yi hudu ba in za a yi wasiya a bude wasiya da tsoron Allah kuma ya nuna mana muhimmancin jama'a da rashin mutum ya ware kansa ya fita daga da'a domin duk wanda ya ware kansa zai ware kansa a cikin wuta ne kamar yadda ya zo a hadisi kuma ya nuna kan cewar komai saɓaninka da shugaba ka kasance kana ƙarƙashin shugaba ya fi maka nisa ka ware kanka sai ka waye to sannan kuma wannan hadisin ya nuna abin da zai faru a cikin al'ummar musulmi na saɓani daban-daban kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin ba na ka wani ya nuna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi na abubuwa na gaibu tunda Allah ya ce ba wanda ya san abin da zai yi gobe kuma ta duri nafsu ma za ta ci gobe da rai bai san abin da za ta yi gobe ba to Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya so na abin da zai faru ga wannan al'umma a gobe ya ce duk wanda ya rayu daga cikin ku zai ga saɓani mai yawa kuma ya daga cikin cewar wannan ayar annabci ce abin ya zo ya faru kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru inda sahabbai suka zo suka yi saɓani tsakanin su har saɓanin ya kai ga suka yi yaƙi suka rinƙa karkashe juna wannan jama'a tana Allahu akbar la ilaha illallah waccan jama'an ma tana Allahu akbar la ilaha illallah Masruq ibn al-Ajda da ya zo ya ga jama'ar Sayyidina Ali suna kabbara suna la ilaha illallah at the same a lokacin jama'ar Muawiya su ma suna kabbara suna la ilaha illallah sai ce wallahi wannan fitina ce sai ya ishi ba to Allah ya riga ya rubuta sai ya abu tare da cewar Sayyidina Ali ya fi daidai akan daidai yake da in bai yi in da wani yaƙi ne na tilas na baya so duka sai da yi wajen wata ɗaya da kwana goma ya ƙi yadda a zo a kara a yaƙi ga baki ɗaya rundunoni manya na mashirka saboda a ga yadda za a yi kar wannan abin ya faru to menene magani gaggare ga musulmi yayin da saɓani ya faru ya mai tsanani mai yawa ya ce ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar khulafa'ur rashidin al-khulafa'ur rashidin ijma'in al-umma ya nuna su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewar su ne suke da khilafancin annabci yace khilaf yace khilafatu nubuwa 30 sana thumma yakunu mulkun wa rahma thumma mulkun wa jabarut khilafancin annabci shekara 30 ne sannan bayan shi a samu mulki da jin kai sannan bayan shi mulki da zalunci hadisin safina to kaga ya nuna cewar khilafancin da yake nufi na khulafa'ur rashidin shine shekara 30 bayan sa to mu kirga sayyidina Abubakar shekara 2 sayyidina Umar shekara 10 shabi shirin sayyidina Uthman shima shekara 12 sayyidina Umar shekara 10 ne da wata sayyidina Uthman shabi kaga 24 kenan eh a haka ne sayyidina Umar shima shabi ga 24 ga shekara 2 sayyidina Abubakar 26 sayyidina Ali shekara 4 ba wata ba ɗan wata ne sayyidina Hassan ya wata 6 da wata 6 din nan ya cika 30 shi yasa ake kirga ake cewa Hassan yana shine na biyar ai shine na biyar cikin khulafa'ur rashidin Hassan ibn Ali sai dai wanci ba ka kirga shi saboda bai zama to kalma ta ada a kansa ba duk da kace na Ali kuma ai shi Muawiya da shi masa baya da mutanen Sham amma kuma ijma'i ne ana kirga shi a cikin khulafa'ur rashidin saboda haka dai kaga khulafa'ur rashidin sune Abubakar da Umar da Uthman da Ali to ana karawa da Hassan wadansu suna karawa da Umar ibn Abdul Aziz saboda cewar shi ma akan tafarkin daidai yake suna kirga shi a cikin khulafa'ur rashidin to amma dai nan sifar su shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa masu maiwa wadanda suke zuwa bayan akan wato wanda suke zuwa daga baya akan hanyar annabci ar-rashidin shiryayyu al-mahdiyin wadanda aka shiryar to wannan shine riko da sunnah kan wannan ne ya nuke nuna kan cewar al'adar da ta tabbata a cikin al'ummar musulmi a zamanin waɗannan khulafa'ur rashidin ne ita ma za a yi aiki da ita kamar yadda ake aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wato bayan aiki bayan a matsayi na uku bayan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to da zama to kamar ijma'in al'umma sannan a yayin sabani abinda zai tsira da mutum bayan ya bi sunna kuma ya kiyayi bid'a fararrun al'amura wanda ake cewa bid'a shine abinda yake aka shigar da shi cikin addini bayan ba shi da wani akali ba shi da wani tushe a cikin addini shi ake cewa bid'a ba wai abinda aka fara shi sabo wanda da babu shi ba in sabo ne amma yana da tushe a cikin addini babu laifi kamar zannabukar malam muhtar zannabukar za a sa haka sai a sa saboda wannan ba a ce wannan al'ada ce ba addini ba ce amma kamar amfani da lasifika a cikin masallaci ya dace da addini ko bai dace da addini ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu a lantarki ba lantarki lasifika amma ya dace da addini saboda isar da murya ga waɗanda suke nesa don su ji yana cikin addini yana cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ciwo ya zo a yana lokacin da yake rashin lafiya ya zo yana a lokacin da ya fadi sai daga kan doki ya ji ciwo aka kawo ya zamanto yana yin sallah a zaune sayyidina Abubakar yana yin sallah shi yake jiyar da sahabbai kalmar shi ne yake yin zakara tunda an samu zakara ya nuna kan cewa lafiya ma kaga ta samu asali asalinta zakara to kaga wannan ba bid'a bace abinda yake bid'a abinda yake bashi da asali a cikin addini ba a yi shi ba ko babu dalilin yin sa a cikin addini kamar alal misali a ce akwai wata sallah da ake yi a daren 27 na Rajab daren Isra'i wal Mi'raj tunda Isra'i da Mi'raji dinnan ba zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akai ba to sun yi sallah a wannan daren da shekara ta zagayo da wata shekara ta sake dagayowa sun yi sallah ya koya mana cewa ga sallah da za ku yi a daren Isra'i wal Mi'raj to idan aka yi me tushensa me asalinsa a cikin addini ba shi da asali keɓance wannan ranar ba shi da asali yin sallah yana da asali amma yin sallah adadi kaza a wannan ranar ba shi da asali ko kuma a ce daren nisfu sha'ban a yi sallah raka'a 100 da qul huwallahu raka'a 10 a kowace raka'a ya zama to mutum ya yi 100 ka ga nawa kenan 1000 ya yi qul huwallahu 1000 cewa wata sallah ce da ake yi a daren nisfu sha'ban
kaga wannan ita ma wannan tarihin da bid'a ya dace mata domin ba shi da asali a cikin addini ba wanda ya nuna kanta wannan rana ana wannan sallah kuma ita sha'anin ibada sai abin da yazo daga manzo daga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam to wannan ya nuna cewar wato abinda zai tsirar da mutum yayin da sabani ya kunno kai a cikin al'umma shine riko da sunna da gudun bid'a riko da sunna da gudun bid'a mutum ya guji abubuwa waɗanda suke na bid'a wanda ba su da asali a cikin addini a wannan shine mafita sai hadisi na uku wanda yake shine na karshe a yau insha Allah wannan annawajib an ce al-anyab shine haƙoran fiƙa wa ƙila al-abrat kuma aka ce turmi ina fi ganin turmin saboda abinda ka rike shi da turminka fiƙa za a iya bincike ta har haƙorin ma ya tafi in aka zo in ka samu mai ƙarfi na sosai amma in ka sa abu a turmi wanda zai kwace shi ya fitar da shi sai ya yi da gaske نعم الحديث الثالث حديثي نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله يجد شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ذكا إن الأمة ذات شقاء الجنة يوليك قيل ومن يأبى يا رسول الله أكتشي ويزيك يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة والذي يبيني zai shiga aljanna wa man afani faqad aba wanda ya saba mun yaki kenan jibi hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana yar kankanwa amma mai tarin ma'ana rawahu al-bukhari bari ya ruwaito shi yace wanda duk kowa zai shiga aljanna sai dai wanda yake saboda ita ce hanyar in ka bi ta suka ce ya suka ce to waye zai yi yace wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda yake wanda ya saba mun yaki wanda ya nuna kan cewar mutum ya yi isa matuƙa wajen bin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji tsoron cewar koyaya ya kauce koyaya ya saba masa zai iya kaucewa har zai iya kaucewa hanyar shiga aljanna zai iya kaucewa hanyar shiga aljanna Allah ya kiyaye mu saboda al-isma shine mutum ya rinka bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ya rinka bin sunna sau da kafa ya kiyaye kauce ma hanyar sunna saboda kar ya kauce ma hanyar shiga aljanna wato ka san shi ina ga wanda dai suka yi wanda suka yi lissafi sun san yanda geometry yake yanzu idan kana da layi mai kake ka zo ka ɗauki digiri ɗaya 1 degree ka ja shi in yana tafiya za a ta samu babu bambanci tsakanin na farkon da na 1 degree ɗin saboda kusanci juna amma in tafiya ka yi tafiya sai ga tsakanin su mulamulai to aka karkata shi kai kankanuwar karkata za ka yi in tafiya ke tafiya sai ka tsinci kanka a can wani waje to kamar hannun wannan ne ga hanyar aljanna in ka dan kauce mata dan kaɗan yayin da tafiya ke tafiya sai ka samu kanka a cikin nesa daga aljanna Allah ya kashe to subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Irbaf ibn Sariya zan yi ta'arifinsa da shi da sauran sahabbai da ba a yi ta'arifinsu ba ku bi ni bashinsu insha Allah dama ina jin waɗanne ne akwai Hanzala ibn Rabi' Hanzala mai nafaka Hanzala da Jabir ibn Samura da Wahab ibn Abdullah Suwa'i Abu Juhaifa in sha Allah darasi na gaba kafin mu fara karatun mu sai mun yi tarjuma su insha Allah eh ran juma'a insha Allah ran juma'a saboda rana ita yau ba za mu yi darasi ba nan ranar talata so ran juma'a sai a yi tun kafin kada sai zaman to kan cewa muqaddima ce wato ba ramuwa ba ya zaman to abin da aka kaddamar advance ko shine advance ya ba da advance barakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk